لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سافير أصبر أشرن قوتن جماد الأولى هجر من زن الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم shekara 1440 daidai da 26 ga watan January shekara miladiya ta 2019 wannan shine cassette na 45 cikin jeren girka susuwan karatun littafin al-istiqama wallafar Sheikhul Islam Ahmad ibn Abdul Halim ibn Abdul Salam ibn Taymiyyah al-Harrani Allah ubangije ya gafarta masa wannan littafi na al-istiqama ibn Taymiyyah yana karantar da mu ne tafarki madaidaici da tsayuwa akan gaskiya wajen fassara nasoshin alqur'ani mai girma da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama musamman waɗanda suke da alaka da as-sifatul khabariya ibn taymiya yana tayi mana fashin baki akan maganganu da yake daukowa daga littafin al-qushi ar-risalatul qushairiya ta abul qasim al-qushairi yana magana akan mas'alar da shi al-qushairi ya tafi zuwa ga cewa sauraron kada-kade da sauraron waƙe-waƙe babu laifi hasali ma yana iya zama mustahabbi ko ma ya zama wajibi gurgurdan abinda ya fada na maganganu musamman idan aka ce kamar yadda yake fada shi al-Qushairi idan wannan waƙe ya zama zai taimaki mutum wajen gyaran zuciya da yin kyakkyawan niyya kuma ya zama babu wani abu na barna ko rashin arziki a ciki da Ibn Taymiyyah ya hakaito waɗannan maganganu kuma yana ta musu warwarar baki zamu tashi a inda yake cewa wa hatanil muqaddimatani kilahuma ghalatun mustamilun ala dalilin mujmal yace waɗannan shimfiɗa guda biyu da al-Qushairi yayi shimfiɗan yana ishara zuwa ga maganar da Qushairi yake cewa halas ne sauraren kida da sharadin kada mai sauraren ya kudirce wani abu na barna bi sharti Allah ya atake da mahzura ita ce al-muqaddimatul ula in kuntuna al-muqaddimatus thaniya ita ce cewa abinda ya samarwa da mutum ragbatun fi ta'a wa ihtirazun min adh-dhunubi fa huwa mustahabbun duk abinda zai samarwa da mutum kwadayin biyayyar Allah da kuma ya tsiratar da shi daga sabo na daga cikin su waɗannan kide-kide yace to wannan mustahabbi ne ma ya wuce matakin ja'izi ko halas kawai to wannan sune muqaddima guda biyu da Qushairi ya kawo shine Ibn Taymiyyah yake cewa waɗannan muqaddimomin guda biyu dukkanin su kuskure ne ba daidai bane kuma dukkanin su suna dauke da wani hujja ne wata dalili wani hujja wata hujja ce dunkulalliya wacce min jins istidlalihi na irin abubuwan da suke kafa hujja da shi mimma zannuhu min al-umum irin zatan da shi Qushairi ya kawo cewa abinda yake riyawa akwai umumi a cikin fadin Allah alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana cewa al-qawl a cikin wannan ayar to listigraqil jinsi ne lil-umumi ne kowanne zance za a iya saurare inma bayan an saurara to sai a ware menene mai kyau sai a aiki da shi mallan yake cewa wannan umumin da Qushairi ya gida mun ji dama a baya kuskure ne domin ya kawo hujjoji daga Al-Qur'ani mai girma shi Ibn Taymiyyah kenan da hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda suke nuni zuwa ga akwai jinsin magana kala daban-daban wadanda ba daidai bane sauraron su tun farko balantana a ce za a tsame wani abu mai kyau a cikin su wannan ya nuni zuwa ga cewa kenan al-qaul anan ba umumi bane to irin yadda Qushairi ya kafa hujja da wannan aya yayi mata fassarar cewa al-qaul umumi ne muka ji cewa ya fada kuskure haka kuma ya sake fadawa irin wannan kuskuren wajen waɗannan muqaddimomi guda biyu wabima wa'ada Allahu bihi fil akhirati min as-sama'il hasan da kuma abinda Allah subhanahu wata'ala yayi alƙawarin zai bayar a lahira na as-sama'ul hasan wanda muka ji cewa fahum fi rawdatin yuhbarun suna cikin abin nan aljanna suna sauraron kada-kade masu dadi wanda aka fassara cewa yuhbaruna anan na daga cikin fassararsa sauraron kida a aljanna to kaga wannan shi ma abinda zai faru ne a lahira bayan shiga aljanna, sai al-qushairi ya dauki wannan hukuncin sai ya kawo shi cikin rayuwar duniya. Inda Ibn Taymiyyah yake mai mushi da martani cewa wannan ai ba zai yiwu ba, akwai abubuwa da dama da suka halatta aljanna, idan ka yi su a duniya zaka samu matsala, hasali ma zaka iya shiga garari na ka rasa wancan na lahira din, kamar shan giya, kamar ainihin wato abin nan auren mata fiye da hudu, kamar wasu abubuwa da ya ambata, kamar cin abinci a kwanan zinariya ko azurfa ko sha a cikinsu, kamar sanya alharini, duk waɗannan kaga an ba da labarin cewa muminai za su same su aljanna, Allah ka sama a ciki, amma kuma anan duniya duka haramun ne. Yace to idan ma har an yarda da wannan fasara cewa yuhbarun bi ma'ana yastami'una ila al-ghina, to sai a ce hakan zai faru ne kenan ga waɗanda suka guje mishi a duniya, kamar yadda su ma duk waɗancan abubuwan za su samu ne ga waɗanda suka guje musu a duniya. Fa inna lahum fid dunya wa lakum fil akhirah. Ina fata mun gane wannan. Ibn Taymiyyah yace ولهذا نشأ من هاتين المقدمتين اللتين لبس فيهما الحق بالباطل قول لم يذهب إليه أحد من سلف الأمة وأئمتها. Dan haka karkashin wannan mukaddima da aka yi, wannan ka'ida da aka kafa, shi ne sai aka cakuɗa gaskiya da ƙarya, wanda wannan barna ne. Allah ya hana wala talbisul haqq bil batil fataktumul haqq wa antum ta'lamu, kar ku dinga cakuɗe gaskiya da ƙarya, idan an yi haka sai zama an rufe gaskiya kenan, da gangan ana sani. To an hada gaskiya da ƙarya, wannan abu da suka yi na hada gaskiya da ƙarya sai ya ja su zuwa ga tafiya akan wani tafarki, zuwa wata fassara wacce shine qaulun lam yadhhab ilayhi ahadun min salafil ummati wa immatiha, wata fassara wadda ba a taba samun wani malami daga cikin malaman magabata ko limaman al'ummar magabata wanda ya tafi zuwa ga wannan fassara ba. Fa innahu wa in qila an ba'di ahli almadinati wa ghayrihim annahu sami'a alghina'a, ko da iki an cirato labari ya tabbata daga wasu mutanen Madina cewa suna sauraren kiɗa. Falam yaqul ahadun minhum annahu mustahabbun fid din, amma basu taba cewa mustahabi bane, basu taba cewa addini bane. Wa mukhtarun fi shar'i aslan, ko su ce ma abu ne da shari'a take zaben shi, take so ayi, bal kana fa'ilu zalika minhum yara ma zalika karahatahu, masu yin suna yi sun san cewa ba addini suke ba, kuma suna ganin ma abu ne na kyama. Wa anna tarkahu afdal, kuma suna ganin ma kin yi shi yafi. Aw yara annahu min adh-dhunubi, ko kuma ya zama wanda yake yana ganin ma saban Allah yake, amma dai ya riga ya tarabti yana yi. Wa gayatu an yatluba salamatahu min al-ithmi aw yarahu mubahan, gayar hukuncin da zaka ce salaf daga cikin mutanen Madina, wato magabatan mutanen Madina waɗanda aka ce an samo su da sauraren kaɗe-kaɗe, gaya al'amari ka ce yana sane cewa zunubi yake, yana ta ƙoƙarin ya zai ya tuba ya zama shi jaraba, ko kuma yana ganin shi halas ɗayan biyu ne. Wato abin da ya faru shi ne kamar yadda Abdullahi ɗan Mubarak yake faɗi cewa kowane yanki daga cikin ƙasashen musulmai a wancan lokacin akwai wata abin nan zaniya da zaka samu ta baza gari a cikin wata al'umma, sai a taso ana ganin ta kamar daidai ne. Shine yake cewa kar ka bi fatawan mutanen Makka game da asarf, wato cin riba. Mutanen Makka suna da fatawa da take halasta riba da auren muta'a, kada ka bi fatawar mutanen Madina game da sauraron kaɗe-kaɗe, suna da fatawa, suna halasta abin nan wato sauraron kiɗa. Kar ka bi fatawan mutanen Kufa game da ar-rafdu, aqidar kyamar sahabbai sun taso a cikin ta zama musu al'ada, kamar yadda Zahabi yake ba da labari. Kar ka bi fatawan mutanen ƙasar Sham game da fito da sarakuna, su kuma ba su fito da sarakuna a gunsu abu ne da suka saba shi. Yanzu za a ɗauki makamai a yi kisa, ko a hau mumbari a yi kace-kace da sarki. Kar ka ɗauki fatawan mutanen Basara game da alƙadar, su kuma su ne tushen ƙadariya, ga hadisi na a farkon Sahih Muslim da ke nuni zuwa ga haka. Sai kuma mutanen Khurasan su kuma game da irja'i su kuma su murji'a ne to waɗannan duka kowane yanki irin bid'a da ta shahara a cikin su kenan bid'an ta narke a cikin su ta zama kamar al'ada ce har ma ba a ganinta a matsayin bid'a amma duk da haka malaman da ke wannan yankin daga cikin malamai daga cikin malaman salaf suna inkari alal misali al-imam malik ibn anas rahmatullahi alayhi an taba tambayan shi game da wannan gina'u da ake a kasar madina me yace yace innama yaf'alu dhalika fina al-fusaqu mu a wurin mu fasikai mutanen banza wadanda ba mutanen kirki ba su suke yin wannan wannan tace fatawa imam malik duk da yake wasu malamai suna ganin kamar tayi zafi musamman idan ka lura da cewa kuma an samu wadanda kuma ba fasikai bane kuma suna yi alal misali kamar akwai abdul malik ibnu abdul aziz ibnu abdullah ibnu salama al majshun wanda malami ne dan malami abdul malik ibnu abdul aziz kaga akwai abdul aziz al majshun wanda sa'an imam malik ne ya ilimi akwai dan shi shine abdul malik ibnu abdul aziz al majshun wanda ya rusu shekara ta 214 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yana da hadisi a cikin sunan nasa'i da ibnu maja wannan malami kamar yadda al imam ibnu abdul barri yake bada labari a cikin al-intiqa fi fada'ilis salasati al-a'immat al-fuqaha yace kana mula'an bi sama'il gina'i ya jarabtu da sauraron kida kana mula'an ya riga ya zama dan jin kida yace qadima bagdad wa ma'ahu man yughanni lahu ya zo bagdada akan hanya tunda suka taho yana tabbata da bayi yan mata wanda aikin su kawai din da aka yi da zango za a kafa goge kawai su cigaba da mai kida yana saurari yadda ka san mutane suna yanzu a motocin su wani daga nan zare ya zashi sakkwata in ya sa kida daga nan har sakkwata kida zai saurara daga nan har iko daga nan har shagamu ba zai fasa ji ba ko kuma sai ka ganshi ustazi ne wataƙila ma alaramma ne ma mahadacin alqurani to irin wannan ne kana mula'an bi sama'il gina haka ibnu abdul bari ya bada labari haka kuma al-imamu az-zahabi shi ma ya haka ito a cikin sirru alamin nubala yace sai zahabi yake cewa wa yu'addu awwalu man alima al-ghina'a min ahli al-muru'ati bil madina ana lissafa shi daga cikin mutun na farko wanda yake ganin su da mutunci wanda yayi sakaci har ya koyi wannan kida har yana yi da kanshi wato abun ya yadu tun kamar maliku tun maliku na cewa ɗan iska ne suke tunda maliku ya riga yayi wannan a zamani ko mun gane ya shi yaro shekara ta 197 amin da 79 to shi kuma wannan shekara ta 214 kuma ɗalibin maliku ne wannan baban shi kuma sa'an maliku ne to kaga zamani na ƙara tafiya abun yana yaduwa har sai zama kuma ba barna bane kamar yadda haka ɗabi'ar mutane suke idan abu ya zo barna mutanen banza ne suke yi amma mutanen kirki suka kyale suka ci gaba da yi ko aka yi wa'azi ba a daina ba har sai a wayi gari da mutanen kirki da mutanen banza kowa yana yi kuma har sai wanda ya zo ya ce kar ayi sai aga kuma shi bai kyauta ba ya haka yanzu jama'a kalla ka gani yanzu mu dauki wannan mas'ala yanzu wane ne mutumin da bai sauraron kida sai wanda Allah ya tsare wane ne ya isa ya ce bai sauraron kida ko baka saurara ba sai ka ji to idan wani yanzu zai na wa'azi yana cewa sauraron kida babu kyau to sai aga bai kyauta ba kalli mas'alar abin nan ifa na lihiya barin gemu yanzu sai ka wayi gari kaga babban malami da ake ganin shi mutumin kirki sai ka ganshi kawai a cikin gemu ko wani dattijo a cikin mutane ko yayi isbali ya saki wando to dan haka yawan shi jahilai za su gane ba kyau wanda ake ganin su suna barin gemu ba a san su a matsayin malami ba ana ganin kawai wasu matasa ne masu zafin kai ko wanda suke wato fandararru daga cikin al'ada da sauransu asalin waɗanda su ne kuduwa su ne abun koyi to ba sa yi to haka kuma abin alheri yake idan mutane suka saba da shi sai zama musu ma al'ada kalli kamar saka hijabi yanzu saka hijabi da ƴan matan da ke sa hijabi a gari irin zariya din nan ai ba su fara kirga da ƴan yatsu ba in ka dauki shekara 15 zuwa 20 baya ko ƙasa ma da haka amma yanzu kowa sawa take an ce ma har waɗanda babu su ne ma suna sakawa ƴan ɗariƙa da saboda shedanci ko islamiya suka yi sai su yi gyale wai dan dai su zama wamtazul yawma su je sun bambance da kansu da sauran musulmai amma su ma dole sun dawo suna sakawa to haka abin yake to baya ga wannan malamin zamu iya daukan wani misali kaman akwai wani jikan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine Abdullah ibn Ja'far ibn Abi Talib Abdullah ibn Ja'far kaga ahlul bait ne wannan kuma yana da hadisi a cikin al-kutubus sitta gaba ɗayan su malami ne shi ma haka zahabi yake cewa wa kana mimman yastami'u ila al-gina ala madhhabi ahli al-madina shi ma ya kasance yana dan jin kida haka ana rausaya mishi kamar yadda mutanen Madina aka san su sunan shi kenan Abdullah ibn Ja'far ibn Abi Talib dan gidan Ja'far ne dan Abu Talib haka akwai Ibrahim ibn Sa'ad ibn Ibrahim ibn Abdurrahman ibn Auf wanda jikan sahabi ne shi ma Abdurrahman dan Auf wannan shi yana daga cikin rijalus sitta ku mun gane jama'a aka ce an bada labari cewa ya zo kasar Bagadaza ya zauna sai ya zama kana yurakhisu fil gina yana sassauci akan sauraron waka da kida to sai mutane suka ga ya ra'ayi wannan malami da majalisin shi na karatu yana yin haka gaskiya mu ba masu da labari ya iske shi sai ya ce to wallahi daga yau idan aka zo majalisin sai an fara da kida sannan za a yi karatu wa halafa annahu la yuhaddithu hatta yughanna karanta sirru alamin nubala da tarihu bagdad yace to daga ranan aka zo majalisin sai an fara me kuma at fara da katal qur'ani sai an fara sauraron kida kuma duk waɗannan malamai ne ku mun gane haka yusuf ibn yaqubul majishun wanda shi ma dangin ne na waɗancan majishinawa din can wannan shi kuma yana da hadisi a cikin kutubus sitta in banda abu daud bukhari muslim tirmizi nasa'i da ibnu majah sunan shi yusuf ibn yaqubul majishun ibnu ma'in yake cewa kunna na'ati yusufa yuhaddithuna wa jawarihi fi baitin akhara yadribna bil mi'zafa muna zuwa gun malam yusufa dan yaqubal majishun a zauna a falan shi ana yin karatu a cikin daki kuma bayi shi yan mata su kuma suna ta kada ganga da sarewa kuma ana jiyowa daga cikin ajin a gidan shi ibnu ma'in ya bada wannan labari kan tasiru alamin nubala yace kunna na'ati yusufa yuhaddithuna wa jawarihi yan bayin shi kuma fil ghurfatil ukhra fi ghurfatin ukhra ya'azifna yadribna bil mi'zafa suna kada goge da sarewa a cikin gidan malamai jama'a ba tun yau aka fara ba to kaga duk waɗannan Maliku shi ya musu kudin goroma ya ce waɗannan masu yin wannan duka mutanen banzari amma dole za a ce to wasu mutanen kirki ne amma banzanci ya shiga cikin kirkin su ko mun gane Allah shi kyauta to shine abin yayyawa a zamanin Bani Umayya har aka samu wani daga cikin sarakunan Bani Umayya kaman Umar dan Abdul Aziz sai da ya kafa doka ya hana ya kafa doka mai tsanani duk wanda aka same shi yana yi sai ya sa an mishi bulala an yi wa mutane da dama ta'aziri akan haka wasu sarakuna ne wasu yan siyasa ne manya wasu attajirai ne sai su tara yadda ka san ana yin club kowa kawai sai ya gayyata jama'a zo cikin gidan shi a yi till down a kwana ana kiɗa to shine akwai wani daga cikin su dan sarauta ne sunan shi Yazid An-Naqis wata rana sai yake musu nasiha ana taro kamar na siyasa haka yake cewa ya bani umayya iyyakum wal ghina yace a hirdinku ku guje wannan sauraron kiɗa da kuke yi mana fa innahu yanqusul haya yana nakasa kunya da mutuncinka yace wa yazidu shahwa yana karata da karfin sha'awa wa yahdimu al-muru'a kuma yana zubar da mutunci wa yanubu anil khamri kuma matsayin sa daya da giya yana kauda abin nan hankalin mutum yace in ya zama dole sai kun yi to ku daina cakuɗe yana da maza da mata domin abin haka ake yi a cakuɗe ga ƴan matan suna yi su kuma attajiran duk suna zazzaune sun kikishin gida akan kujeru suna ta shan abin maye to in dare Allah kare sa abin da zai faru yadda kaga ana yin party till down wallahi ka sake insha Allah zaman kuma ga malamai suna ta wa'azi shine wata rana Abdullahi dan Umar kamar yadda al-Imam Abu Dawud ya ruwaito ya wuce daga abin nan Nafi'u Maula Umar da yace wata rana Umar Abdullahi dan Umar ya wuce sai ya ji a wani gida ana yin kiɗa sai ya sa hannun shi ya toshe kunnen shi sai ya ce wa Nafi'u toshe kunnen ka da ya toshe ce kana jin wani abu ya ce to mu wuce haka suka toshe kunnen sannan suka wuce sannan ya ce musu na taba ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ji irin wannan kiɗan haka ya toshe kunnen sa hadisi ne sahihi yana cikin sunan Abi Dawud to kaji yanda salaf suke in sun ji kiɗa to mu yanzu sai dai ka je asibiti tun farko kawai a sa maka wani abu wanda ya toshe gaba daya
kullum a tushe kake, in ba haka ba sai dai ka zauna a cikin gidanku. Irin wannan jama'a za mu zo mu yi ishara zuwa ga wasu masajir da za ka je ka samu bayani da labarai akan irin wannan, sai ka sha mamaki. Wata fitana ce da ta game gari gaba daya. To tun ana yin ta a haka, a sunan an san barna ce ake yi, to kuma sai aka ɗauko ta aka ce addini ce. Shine abin da Ibn Taymiyyah yake martani cewa waɗanda ma suke yi ɗin su waɗannan ba su ce addini ba ne, su dai wata al'ada ce da suka saba da ita suke yi kuma suka jarabtu, kuma ba su ce addini ba ne. Ko kuma yanzu sufaye kuka ce ai addini ne, ganga Allah ce, wanda ma yayi mustahabbi yayi, kaga kun tsananta barnar ta wuce kimarta. Domin da idan mutum yana yi yana jin wal ismu ma haka fi nafsika, yana boyewa yana ganin barna ce, yanzu kuma zai dinga yi da izza yana jin cewa addinin Allah yake, kuma har yayi wa'azi ya ce ai kaga barnar ta wuce waccan. To shine ci gaba da cewa katawassu'i fi lizzati al-mata'im, suna ganin shi halas ne kawai kaman fadadawa game da dadi na abinci. Duk wanda yake cin abinci mai dadi yake morewa ya ci abin da ran shi ya so, ba wanda ya taba cewa yin haka sunna ne, amma yana ganin halas ne. Ko cewa kul man harama ziyatallahi lati akhraja li ibadihi wat tayyibati min ar-rizq, iyakacin shi kenan, shi ya san halas ne. Allah ya halasta, ya samu ta hanya ta halas, sai ya ci. Babu wanda yake tunanin abin da ya karya da shi din da safe yau, to wannan abin da ya ci yayi sunna, babu wanda yake wannan tunanin. Ko kuma cewa addini ne, a bukata ce tashi dan adam, gurgurdan wadatar shi, gurgurdan arzikin shi, gurgurdan kuma irin lifestyle da yake living, irin yanayin rayuwarsa. To iyakacin wannan kenan. Wal masharib, da ababen sha, irin su ga sunan abubuwa iri daban-daban da ake sha, kayan zaki da taba kalashi da abubuwan abin nan, kayan attajire da ake sha. Wal malabis, da sutura, duk wanda ya saka sutura ya saka ne saboda ta halasta, ba wai dan akwai wani abu na sunnanci ko addini a cikinta ba. Wal masakin, da kuma wuraren zama, gida, wanda duk ya gina gidansa mai kyau, to yayi ne saboda bukatarsa, ko kuma saboda irin taste din shi kenan, ko matsayin shi a rayuwa, ko kuma dan yayi wani alfahari. Amma ba wanda yake cewa addini, ba wanda yake gina gida ya ce wannan gidan yayi shi ne saboda suna ta ce Aisha ba. Fa amma raja'u thawabi bi fi'li, amma ka ce ka ci abinci, ko ka sha abin sha, ko ka sa wata sutura, ko ka gina gida, sannan kuma haka ko ka yi kida, ka ce kuma kana sa ran samun lada, wattaqarrubi ilallahi, kuma kana so ne wannan ya sa kai kusanci ga Allah. Fa hadha la yufadu an ahadin min salafil ummati wa immatiha, wannan sam ba a samu daga wani mutum daga cikin magabata da limaman magabata ba. Babu wani malami daga cikin malaman farko da yace yin wannan yana da wani lada. Balil mahfudu anhu annahum ra'aw hadha min ibtida'iz zanadiqa, abinda aka samu daga risu shine suna ganin wannan bid'a ce ta zindiƙai, wasu batattu ne suka kawo ta cikin addini dan su rikita wa musulmai addininsu, kamar yadda ake gani a yanzu. Idan abinda zaka gani ana yi, idan ana yin bukukuwa waɗanda ake danganta su ga addini, kamar maulidi da irin kaɗe-kaɗen da ake a majalisai na amfasu da ire-irensu, idan ka ga abin kai ka san ba addini ba ne, kai hatta waɗanda ba sa cikin musulunci kamar kiristoci da suke kewaye da musulmai, kullum suna jin abin da musulmai suke karantawa, su kansu za ka ga suna inkarin wannan abu, suna cewa to amma dai wannan ba addinin musulunci ba ne, ya fi kama da suna su addinin. Ina jin kowa a cikinmu ya taɓa jira wannan labarin, kaga kenan ba a buƙatar sai an kawo mutum hujja ya san cewa wannan abin ba addini ba ne. Cakuɗaɗɗe ne maza da mata yin iface-iface, rawa da waƙa da shaye-shaye da barna iri daban-daban, da kuma a maida abin wai ana son wasu su jawo shi. To kazara ko da addini ne, in ya zama yanzu kana yin sallah azhar da la'asar, amma kana yi ne dan wane ya ji haushi, shi baya son kana irin wannan sallah, kaga ka ɓata aikinka. Domin Allah baya karɓar irin wannan aikin da kai dan wani ya ji daɗi ko ya ji haushi, muƙaddara ma idan ya tabbata addini ne kenan, wannan niyyar ta ɓata aikin. Allah shi kyauta. Malam ya ci gaba da cewa kama qala al-Hasan ibn Abdul Aziz al-Jarwi, kaman yadda malam al-Hasan ibn Abdul Aziz ibn al-Wazir al-Jarwi al-Misri kenan, Nazilu Baghdad, yake faɗa, wani daga cikin malamai ne wanda yana da hadisai a cikin Bukhari ma, yana daga cikin mallan yace kana min a'yan thiqat ya rusu shekara ta 257 bayan jira manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan malami yake cewa sami'tu shafi'iyya yaqul naji shafi'i yana cewa khallaftu bi baghdad shay'an ahdathathu az-zanadiqa na bar wani abu a baghdad wanda zindiqai suka kirkiro shi yusammunahu at-takbir suna ce mishi at-takbir yasudduna bihi an-nasa anil qur'an suna katange mutane daga alqur'ani ta hanyar wannan abu at-takbir kamar yadda malaman lugha suke cewa shine tardidus sauti wa talyinihi wa tahlilihi bil qira'a yadda ake irin yadda kaga mawaka suna yi ko masu yin tangimi wannan shine at-takbir tardidus saut maimaita murya wa tahlilihi bil qira'a da yadda za a dinga gwalangwaso in ana karanta wani abu yadda dai ka san mawaka suna yi idan suna rera waƙoƙin su to wannan shine at-takbir a fasara ta farko ko kuma ad-darbu bil qadib buga ganga da wannan abun buga ganga buga wani abu wanda zai ƙara ta hanyar kwala mishi wata sanda ya dinga yin ƙara yana bada amo da sauti to wannan ma ana ce mishi at-takbir ko kuma daga al-ghubar wato amfani da wato tada kura domin idan suna yin rawa za su dinga buga kafafunsu har kura ta tashi a wajen duk ana fasara shi da waɗannan fassarorin kamar yadda malamai suke fada akan wannan abun Shafi'i yace zindikanci suke domin yace sun katange mutane daga alqur'ani maimakon an zauna a majalisi a karanta alqur'ani ko ayi wa'azi ko ayi salatu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ko ayi tafsiri sai a tare ayi ta rawa ayi ta kida sai ayi shekara da shekaru babu wanda ya iya ko da jizo amma ko izu guda ba wanda ya iya a cikin su amma kuma sun iya waƙoƙi ɗaruruwa kamar yadda kake gani a yanzu zaka samu wani yana da memory gig mai yawa cike da waƙoƙi kullun yana sauraron su dare da rana amma bai yi Qur'ani ba kaga an katange shi daga barin Al-Qur'ani ta hanyar wannan waƙoƙin Shafi yace waɗannan to zindiƙai ne haka aka ruwaito kuma ila yau daga wato al-Imam al-Baihaqi Allah ya ƙara mishi rahama yace dalilin ƙaurar shi kenan ya bar bagadaza saboda wannan abun a zamanin da suke rayuwa yayi yawa a ƙasar sai ga ba zai zama a garin ba ya kama hanya ya koma garin su wat-takbir huwa ad-darbu bil qadi ghabbara ay athara ghubara kaji magana yace at-takbir shine ad-darbu bil qadi buga ganga da sanda ghabbara in aka ce ghabbara ay athara ghubara ya ta da kura wa huwa alatun min al-alati allati yuqranu bi talhin al-gina shi wannan wani abin kida ne wanda ake wato ake kar ake gwama shi da rera waka ana rerawa ana kida ana rerawa ana kida wasu na rawa wasu na waka wasu na kida wa Shafi'i mallam yace kaga Imam Shafi'i bi kamali aqli saboda cika hankalinsa wa imanihi da imaninsa alima anna hadha mimma yasuddu alqulub an alquran ya gane cewa wannan abu da ake yi to na daga cikin abin da ke katange mutane daga barin alqur'ani yace kama qad waqa'a hadha uki wa yu'awwidha bihi anhu yana maye gurbin alqur'ani a zakatan mutane kama qad waqa'a anna hadha innama yaqsuduhu zindiqun munafiqun kama yadda kuma yake faruwa aikaci kuma wannan abin shi abin nan Shafi'i ya gane cewa babu wanda zai nufaci wannan barnar sai munafiki zindiki min munafiqatil mushrikina daga cikin munafikan mushrikai aw sabiina ko sabi'awa masu bautar aljanu ko mala'iku kenan wa ahlul kitabi ko kuma kristoci fa innahum humul ladhina amaru bi hadha fil asli wadannan sune asalin wadanda suke bada umarni su ce ai wannan abu tun asali kama qala ibn rawandi to can da ya sa lamba ta biyu inda yake cewa at-takbir yasudduna bihi anil qur'an ay yasudduna bihi an-nasu anil qur'an inda ya kawo magana Shafi'i ga tanan yayi lamba yake cewa qala ibn al-jawzi dakar ibn al-jawzi fi talbis iblis ibn al-jawzi abdurrahman rahmatullahi alayhi ya ambata a cikin talbis iblis yake cewa al-khabara ya ambaci wannan labarin bi sanadihi ila al-hasan ibn abd al-aziz al-jarwi wa fihi al-harawi kama yayi ga labarin ga qissar قال سمعت محمد بن إدريس الشافعي يقول خلفت بالعراق شيئا أحدثته الزنادقة نابر وانا أبدا أكي عراقي واند زنديك إيسك كالكروشي يسمونه التكبير يشكلون به الناس على القرآن سنة شكل تدى متاندك على القرآن ثم ألقى ابن الجوزي بقوله سيب الجوزي سيتعليك يتي وقد ذكر أبو منصور الأزهري ما لم اللغة أبو منصور الأزهري يبدل لباري يكتوى المغبرة قوم يغبرون ذكر الله بدعاء وتضرع وسمتانين ودن دا سكي تشاكوطا suke cakuɗa wato roƙon Allah da rankwafawa zuwa gare shi suna yin rawa suna danfi waqad sammu an sa musu wannan waqad sammu ma ya tribuna bihi min ash-shi'ri fi dhikrillahi azza wa jalla takbira abinda suke yi na waka da rawa su suke ce mushi at-takbir ka annahum idha shahaduha bil alhani tarabu wa raqasu yace kamar yadda wato kamar yadda abin yake idan suka ga ana yin wannan waka sai kaga sun cakuɗa shi da rawa da rera waka fasammuhu fasammu mughabbira sai ake ce musu al-mughabbira li hadha al-ma'na wa qala az-zajjaj summu mughabbirina litazhidihum an-nas an-fani min ad-dunya wa targhibihim fi al-akhirah ana ce musu mughabbira saboda suna kokarin wato tsoratar da mutane daga biye ma abun duniya mai karewa da kuma watan kokarin sa mutane kwadayin lahira wannan ne duk maganganun ne na malaman lugha dan bayani akan shi kanshi lafazin sai kuma da yace qalibun rawandi dinnan yace huwa abul husaini ahmad ibnu yahya ibnu ishaq rawandi abu ibn rawandi wa yuqalu ibn ar-ruwaindi ibn ruwaynadi zindiqun mulhidun yace wani zindiki ne karkatacce كان أولا من متكلم المعتزلة ده طيب علم الكلام نيب ومعتزلي ونسبت إليه فرقة منهم أنا دنغن توتك وإنجي يتم معتزلة إزوا قريش سوني هم الراواندية ثم تزندك سانا يقبي لغا مسلم شكبات ده واشتهر بالإلحاد يشهر ده شواشي ملحديني من قرية لاهراني وكتب كتابا يرد فيه على المعتزلة kuma har ya rubuta littafi yana mai da mu'tazila martani littafin nashi sunan shi fadihatul mu'tazila wa qad radda alayhi ibn al-khayyat min al-mu'tazilati bi kitab al-intisar war radd ala ibn ar-rawandi al-mulhid yace an samu wani malami shine ibn al-khayyat ba mu'tazili ne shi ma ya mai da wancan zindiqin martani ya same suna ar-radd al-intisar war radd ala ibn ar-rawandi al-mulhid وقد طارد السلطان أبو عيسى في زمان الخليفة المقتدر بالله ابن الراوندي أكون قمنا من سنة أبو عيسى وندي زمان خليفة بن الأباس المقتدر بالله تويات بنشينا نمان يكام ونم أتتشم فهربا يقول ولد إلى ابن لاوي يقوم أقوم ونبا يهود من سنة ابن لاوي بالأهواز أكثر أهواز يظن أوريش وصنف له كتابه الذي سماه الدامغ للقران يروت مشي لتافن دي سامي سنا الدامغ للقران yana warware qur'ani ne yana cin mutuncin qur'ani a cikin litafin waqad tufi ibn rawandi sanata 98 ba'da al-mi'at ath-thaniya ya rus shekara ta 298 wa yuqalu suliba usun ce ma kama shi akai aka kere shi wa huwa ibn 86 sana shekara shi lokacin 86 undur tarjamatahu في البداية والنهاية والمنتدم وشذرات الذهب ووفيات الأعيان ولسان الميزان والأعلام دون لتفن البداية والنهاية ابن كثير مجلد نقوم شاده المنتدم في تاريخ الملوك والأمم نعينه واتو ابن الجوزي مجلد نشده شذرات الذهب في أخبار من ذهبنا ابن العماد الحنبلي جزء نبي وفيات الأعيان ابن خليكان مجلد نفرق لسان الميزان ابن حجر شما مجلد نفرق سيكم أعلام تخير الدين الزركلي wadannan malaman duka sun yi tarjuma wannan batacce to barka ji irin batar da yake fada shi dan ibn timiya na kawo mana hujja ne akan cewa zindiqai batattu su ne suka kawo wannan abin suka ce addini to ga wanda za a fara bada hujja game da shi cewa ga maganar wani zindiki yace addini ne jin kida yace ikhtalafatul fuqaha fi samai malaman fiqhu sun yi sabani game da sauraren kida fa qala ba'dhum suka ce huwa mubah suka ce halas ne wa qala ba'dhum wani sashen malamai suka ce huwa muharram haram ne wa indi wannan zindiki yace shi ko a wajen shi annahu wajibu wajibi ne sai an saurari kida sanan za a zauna lafiya in ji wannan zindikin وهذا مما اتدد به ابو عبد الرحمن wadannan maganganun kuma da irin su ne fa Abu Abdurrahman Sulaimi yake hujja cewa ai wasu malamai sun ce wajibi ne fi mas'alati sama wa hadha muttahamun bi zaddaqa wannan mutum ne da ake tuhuma shi da zindikanci kaji na farko kenan wa kadhalika ibn sina sai kuma ibn sina fi isharatihi ibn sina shine ali ibn al-husayn ibn abdullah al-bukhari mutumin garin su bukhari ne ibn sina wannan likita malamin falsafa malamin ilmul kalam malamin sufanci yar shekata 427 bayan jira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda shi ma ana tuhumar shi da ilhadi da kafirci baya daga cikin malaman ƙwarai a musulunci amma dai ƙwararren likita ne domin har turawa suna mishi kirari suna ce mishi ash-shaykhur ra'is ko ra'isul atibba har a wannan zaman shine suke ce ma avicenna za ka sanar da sunan shi haka avicenna ana ganin shi a matsayin wani gwarzo masani a bangaren sanin magunguna da sanin halittar dan adam da sanin cututtuka kuma haka ha ila yau gwarzo ne wajen sanin falsafa ta ilahiyat theology wato ma wara at-tabi'a wanda abinda ya wuce abinda ake gani sannan kuma gwarzo ne masani a ilimin kida din ƙwararre ne sannan ha ila yau kuma gwarzo ne masani akan wato ilimin taurari ana tunanin ma matsafi ne yana dai da abubuwa ga sanan dai cakudade ne a tsakanin abun kirki da abun banza amma dai a wajen addini zero yake a wajen addini to wannan mutumi shi ma a littafin shi mai suna al-isharat wa tanbihat ibn sina yana da littafai da yawa sun wuce guda 500 kamar da ake fara akwai ne bajamushi bazan iya tuna sunan shi ba yanzu ya kokarin ya tattara littafan shi sai da ya samu wajen guda 200 kala daban-daban yayi yawo a duniya tun daga kasashen larabawa kasashen andalus kasashen turawa ya dinga bi santa da cibiyoyin bincike yana neman littafan ibn sina sai da ya samu sama da guda 200 wadanda ma suka saura duk da yake wasu ƴan kanana ne wani mai wuce takarda 5 da sauransu amma dai yayi wannan aikin to da haka indai ilimi ne na wanda ba Allah a ciki to an huwaci mishi wannan ilimin amma ilimi wanda yake na tsira na lahira to zero yake Allah shi kyauta wannan mutumin kuma zaka ga abin takeici zaka ga mutane ba su sani ba suna kuruta shi ana ganin shi a matsayin wani gwarzo wanda ke wakiltar musulunci dan gwarzo ne amma baya wakiltar musulunci ya kamata mu san wannan baya wakiltar musulunci amma gwarzo ne a duniyance kuma irin waɗannan akwai su a kowane fage na rayuwa akwai su a ilimi kimiya da fasaha tattali a wasanni a siyasa a komai akwai gwarzo a kowace nahiya ko kowace al'umma amma dai wakilci musulunci a Ibn Sina bai wakiltar musulunci Allah shi kiyaye to a cikin wannan littafin nashi al-isharat amara bi sama'il al-hal yayi umarni yace lalle a dinga sauraron kida wa bi ishqi suwar kuma a dinga kaunatar as-sura idan suka ce as-sura shine kyau a dinga kaunatar abu mai kyau mutane masu kyau mata da maza duka bari ku ji maganar ga ta inda aka dauko ta zamu karanta mu ji waja ala zalika mimma yuzakkin nufusa ibnu sina yace wannan kuma abin yana tsarkake zuciya yana gyara zuciya sauraron kida da kuma ka ga bacce mai kyau kaji kana santa kaga saurayi mai kyau kaji kana san shi a zuciyarka kaga wata bishiya ko wani abu mai kyau kaji kana kaunarsa yace wannan yana tsarkake zuciya domin wai kana recognizing kyan aikin mahalicci ne wayu hazibuha yana tsage zuciya ya wanke ta wayu safiha ya gyara ta ya maida ita fiyo ga asalin magana ta shi malam ya kwafota malamin ta hakiki yace يقول ابن سينا في كتابه الإشارات والتنبيهات غاشي يكي تشوا ثم إنه كما سنن شي متن لا يحتاج إلى الرياضة yana buƙatar motsa jiki, yana buƙatar exercise. War riyadatu motsa jiki da yin abin nan exercise mutawajjatun ila thalathati azrat, ana yin shi ne saboda manufa uku. Al-awwal, manufa ta farko, tanhiyatu ma duna al-haqqi an mustanil ifar, kawar da abin da yake ya wannan ci gaskiya daga ya dinga ta'asiri a cikinka, hana abin da ba mai kyau ba ya tasiri game da kai. Wa thani na biyu, tatwi'un nafsi al-ammara lin nafsi al-mutma'inna, akwai an-nafsi al-ammara wanda dan adam yana da wani bangare na rayuwarsa wanda yake zuga shi yayi ammaratun bisu, ko an-nafsi al-ammara kamar da Qur'ani ba da labari, akwai kuma an-nafsi al-mutma'inna, ya ayatu an-nafsi al-mutma'inna, na tsatsiyar zuciya wacce take kai mutun zuwa ga tsira. To ya za a yi ka sa ita ammara din nan ta zama karkashin da'a ga mutma'inna, bangaren ka dake zuga ka kai barna, ka sa shi ya zama yana da da'a ga bangaren da ke sa ka samu natsuwa. To manufa ta biyu kenan, litan jaziba quwwal takhayyul wal wahm ila tawahhumatil munasiba, don kuma a jawo kuwa karfin tunaninka ko kuma abin nan wato jawuwar halittar dan adam wanda take jin shi zuwa ga tunani mummuna da mummunan saƙe-saƙe a zuciyarsa, a karkatar da wannan mummunan saƙe-saƙen da wannan mummunan tunanin zuwa ga tunanin abu mai kyau, lil amril muqaddas, ga abin da yake wato mai daraja. Munsarifatun anit tawahhumatil munasiba lil amri sufli, a kawar da ita daga yin tunani na abu mara daraja. Kaji manufa ta biyu kenan. Asalisu, ta uku inji Ibn Sina, taldifu sirri litanabbuhi, shine a sanya, ka sanya abin nan tunaninka ya zama a fadake. Asir shine tunaninka da ke cikin zuciyarka, to ka sanya shi ya zama a fadake. Wal awwalu, wancan na farkon da yace a kawar da tunaninka daga abu mara kyau, yu'inu al-zuhudil haqiqi, zai taimake ka kai zuhudu, ka gujewa duniya, gujewa na gaskiya. Wasani na biyu, yu'inu ala idata ashiya, na biyu shine wato tatwi'un nafsi al-ammara lin nafsi al-mutma'inna, ku cito wannan kuma zai taimaka maka akan abubuwa da yawa. Daga cikin su akwai al-ibadatul al-mashfu'a bil fikra, zai taimaka maka wajen yin bauta wanda kuma take tafa tare da tunanin Allah, kana bautawa Allah kuma kana tunani, kana so ka san shi. Summal alhal, sannan kuma baya ga waɗannan, sannan kuma kana buƙatan al-alhan kaɗe-kaɗe, al-mustakhdima liquwan nafsi al-muwaqqa'a lima luhina bihi min al-kalami, wanda za su yi aiki ga ƙarfin zuciyarka wadda take tana hawa da sauka, bugawan zuciyar yana tashi ya sauka tare da bugawa da hawa da saukan kiɗan da ake kaɗawa, wato ya zama zuciyarka da kiɗan sun yi rhyming, to kiɗan zai taimaka wajen zuciyar ta tafi tana yin laushi. Mauki al-qabuli min al-awham, za ta zama ta dace da yadda tunaninka yake tafiya. Thumma nafsul kalamin wa'i, yace sannan sai kuma zancen mai wa'azi, sauraron mai wa'azi. Min ka'ishi ma zai taimaka maka, min ka'ilin zakiyyan, daga mai wa'azi wanda yake mai fasaha, bi ibaratin baligha, wanda yake kawo zance da yake akwai fasaha a cikin shi. Wa naghmatir rahima, wanda kuma zancen nashi akwai watan akwai nagma, akwai amo wanda take rahima, mai ratsa zuciya. Wa samtir rashid, kai kuma kana mai shiru, shirin da ke shiryar da kai zuwa ga abin nan, zuwa ga saurare da ganewa. Duk wannan a cikin na biyu kenan. Wa ammal ghardu thalith, na uku kuma, fayu'inu alaihi, abin da yake taimakawa shi wancan na uku, wato abin nan kenan, taltifu sirri litanabbuhi, zai taimaka maka akan mene, alfikrul latif, tunani lallausa, wal ishqul afif, da kuma ishqu, kauna, amma wata take akwai kamewa a cikinta. Alladhi ya'muru fihi shama'ilul ma'shuq, wanda a cikin wannan kaunar kawai kana nufatar sanin kyawawan halayen abin da kake so ne. Laysa sultanish shahwa, ba wai so wanda yake sha'awa ce take abin nan take gaidin din shi ba. Wato inda yace din nan mutun ya ga wata sura yana so, in ya ga wata kyakkyawan mace yana so, ko wani kyakkyawan saurayi yaje yana son shi, ko sai tana son shi, to tana son wannan kyan nashi ne da halayen shi masu kyau, ba wai so ne na wanda sha'awa irin ta dan adam take driving din shi ba. Malam yace wal ibn Sina risala fi mahiyatil ishq, baya ga wannan littafin Ibn Sina na da wani dan karamin littafi mai suna mahiyatul ishq, wato menene kauna, an buga shi a kasar Istanbul a 1953. Unwanul fasl al khamis minha, a cikin wannan littafin akwai fasli na biyar wanda kanin labarin sa shine fi zikri ishqi dhurafa wal fityani lil aujihi al hisani, ambatan kaunar da az-zurafa'u yan kwalisa yan birni wayayyu, wal fityan da matasa suke yi wa lil aujihi al hisan, suna kaunar fuskoki kyawawa. A cikin nan sai Ibn Sina yake cewa wa ishqu surati al hasana min al insani qad yatba'uhu thalathatu umurin thalatha, dan adam ya ga wata sura wata halitta mai kyau kuma ya kaunace ta, to dayan abu uku ne ke biyowa. Ahaduha, abu na farko hubbu mu'anaqati, idan mutum ya ga abu mai kyau, ya ga wata halitta mai kyau, namiji ya ga mace mai kyau, ko ya ga mace ko ta ga namiji mai kyau, ko mace ta ga mace mai kyau, ko namiji ya ga namiji wanda ya bashi sha'awa ya burge shi, abu na farko zai ji yana kaunar ya rungume shi. Wasani, na biyu hubbu taqabili, zai ji yana kaunar ya masa sumba, ya masa kiss. Wasalisu, na uku hubbu mubada'ati, zai ji yana kaunar ya sadu da shi, saduwa ta jinsi. Duk wannan fa wai da sunan karatu yake faɗa wannan maganar jama'a. Fa amma hubbul mubada'a, yace kaga wannan na ukun kaunar saduwa, fa ma yatayaqanu indahu anna hadha, fa mimma yatayaqanu indahu anna hadha al-ishqa laysa khasan illa bin nafs al-haywaniyya, yana da kyau kasancewa wanda duk ya zama da zaran ya ga wani wanda yake so, namiji ko mace, ya zama abinda kawai yake tunani shine ya za a yi su saduwa irin ta dan adam ta jinsi, to irin wannan ya gane cewa ba yi da tunani a cikin ranshi illa tunani irin na dabba, wato shi ma ya kore wannan kenan. Sun mai yaqulu Ibn Sina, sannan sai yake cewa wa ammal mu'anaqa wa taqbil, amma runguma da yin sumba, fa idza kana al-gardu fihi ma huwa at-taqarub aw al-ittihad, in ya zama kaga wata mace da kake so, ko wata mace ta ga wani namiji take so, ya zama yana so ya rungume ta, ko sai yana so ya sumbance ta, amma ba dan komai ba, sai dan neman kusanci da kuma an zama daya. Wa zalika li anna an-nafsa tawaddu an tanala ma'shuqaha, domin ku zuciya tana so ta kai ga samun abin kaunarta, bi hissi hallamsi, da tabawa, physical tabawa, nailaha bi hissi halbasari, kamar yadda ta same shi da gani, ta so ta same shi da tabawa. Fatashtaqu ila mu'anaqati, sai kaga tana kaunar ta rungume shi, falaysa bimunkaraini, yace wannan ba abin kyama bane, fi zatihima, asalin su ba abin kyama bane, lakin yace sai dai istitba'ihama bil ghard, ya zama meye manufar yi din tukunna, shine ko abin da zama barna meye manufar, amma indai manufar mai kyau ce, to ba abin ki bane. Kaga irin wannan shi zaka dinga ji a bakin yan boko suna faɗa irin wannan maganganun, gaisawa da mata da meto ai ba wani abu bane da sauransu, zaka ji irin wannan maganganun, ka ji irin asalin malaman su da suke gaya musu wannan, bayan Allah ya ce kaza, annabi ya ce kaza, duk ba shine da musu ba. Kaga dai duk tsawon maganan nan babu ko rabin aya bai kawo ba, ko da irin gutsire din nan na hadisi babu, maganganu ne kawai yake yi na san rai, abinda kawai shedanin shari'a mushi. Allah ka tsare mu, saboda mu san irin maganganun nashi ne, saboda in ka ji maganar da ya faɗa ba za ka yi mamaki ba, dama mahallin ya faɗe ta ne. Yace ya ci gaba da cewa, yace a'ani umuran shahwaniyatan fahishatan tujibu tawaqqi anha alhuma, yace ina nufin sai in akwai wasu al'amura na kauna da sha'awa irin ta dabba ta alfasha, to su ne kawai za su sa sai a guji yin wannan mu'anaka da ta kabilan, amma su asali su ba haram bane, ba matsala bane. Fa man ashika hadha darba min al-ishqi fa huwa fatan zarifun, duk wanda yake irin wannan kaunar ya iya irin wannan so din, kaga abu mai kyau kana san shi kuma zaka iya kaiwa gare shi da tabawa, amma ba wai dan wata manufa ta irin sha'awa irin kawai ta dan adam ba, a'a din asalin kaunar ce. To wannan ai tabi'a ce ta samari yan kwalisa yan birni wanda suka waye, wannan tabi'a ce ta wayayyu. Wa hadal ishqu huwa al-mansub ila al-fityani wadh-dharafa, shi yake dangata shi zuwa ga matasa da sauran waɗanda suke wayayyu. Wa yaqulu ibn Sina qabla zalika, kafin nan kuma ya ce innan nafsan nutqiyya wal haywaniyyati aidan li jawarin nutqiyya abadan ta ashiqani kullu shay'in hasanin hasanan nazmi wa ta'lif wal i'tidal, yace an-nafs halitta an-nutqiyya wata ke mai magana dan adam kenan, wal haywaniyya aidan da kuma sauran halittu waɗanda suke irin su tumaki da awaki wanda suke, yace li jawarin nutqiyya saboda suna kusanci da masu magana, suna kusanci da mutane, sun saba da mutane, suna rayuwa a cikin mutane, suna dabi'u irin na mutane. Abadan har kullun ya ashiqani kullu shay'in hasan, suna son duk wani abu mai kyau, hasanin nazami wanda yake da kyakkyawan zubi, wa ta'lif wanda Allah ya kera shi da kyau, wa atidal wanda yake komai nashi daidai wa daida, yace da dan adam da sauran halittun da ke kai dan adam duk suna son abu mai kyau. Mislul masmu'atin al-mawzuna wazanan mutanasiban, kamar da suke kaunan al-masmu'at abubuwan saurare, al-mawzuna wanda aka tsara su akan ma'auni, wazanan mutanasiban ma'aunin karin waka wanda ya dace da su, shi ma yana cikin wai dabi'a ce dole mutum ya ji waka mai dadi, dole ya ce tana da dadi, kuma dole yana son ya ji ta, dan haka a bashi ya ci gaba da ji. To kaje irin maganar Ibn Sina din, ita ce Ibn Taymiyyah ke ishara zuwa ga cewa Ibn Sina ya ce ba komai amara bi sama'il alhan, yayi umarni da cewa a saurari waka wa bi ishqi suwar da kuma a so abu mai kyau, mun ji daga inda Ibn Taymiyyah ya dauko wannan magana ko waje ala zalika mimma yuzakkin nufusa, kuma yace wannan abun ma shike gyara zuciya, wayu hadzibaha ya tace ta, wayu safiha ya wanke ta, wa huwa min as-sabi'a, Ibn Sina na daga cikin sabi'awa, ba sabi'e ne masu bautan mala'iku, masu iddayin cewa suna bautawa mala'iku, alladhina khalatu biha min al-hanifiyyati ma khalatu, wanda suka cakuɗa addinin musulunci miƙaƙƙen addini da wancan mugun addini wanda yake ba na gaskiya ba. Idan ka karanta littafin Dar'u Ta'arudul Aqli wan Naql musamman a wurare da dama a cikin shi da wasu wurare daban, Ibn Taymiyyah ya maida martani ga wannan mutumi Ibn Sina da shi da ire-irensa wanda suke masu bin qaramita yan batiniya wanda a lokacin suke kasan Misra, domin shi wannan a lokacin malami ne na gwamnatin qaramita, su yake wa aiki, Allah shi kyauta. Wa qablahu al-Farabi, haka kuma Abu Nasrin Muhammad ibn Muhammad al-Farabi wanda an ambace shi a baya, shi ma wannan zaka ga babban masanin lissafi ne da ilimin kimiyyar sararin samaniya da sanin tsirrai da halittu, agun yan boko shi ma gwarzo ne amma baya wakiltar musulunci, shi ma al-Farabi. Waɗannan abin sa nake faɗa ka, saboda idan an zo ana magana sai a dinga cewa waɗannan wai su ne scientist na musulmai, kuma hammu ma musulmai muna alfahari da su. To a musulunce dai ba abin alfahari bane su, ina fata mun gane wannan, a musulunce ba abin alfahari bane, saboda ba sa wakiltar musulunci, kuma galibin su sai da suka yi barambaran da musulunci sannan suka yi waɗannan abubuwan. Kuma musulmai suna da malamansu masana waɗanda ba su fita daga cikin mutunci ko al'ada ko addini ba, kuma suka nuna ilimin, yanzu kamar Ibn Taymiyyah din nan, kamar Ibn al-Qayyim da ire-irensu, ai ba baya suke ba wajen sanin ilmomin nan na zamani, wato wajen sanin geography, wajen sanin pharmaceutical sciences, wajen sanin abin nan tsirrai da kere-kere da makamantansu, suna da nasibi mai tsoka, amma kuma ba su rabu da addininsu, wanda haka yana nuni zuwa ga ashe ba sai ka rabu da addininka sannan za ka san ilimi na zamani ko ilimi na boko ko na nasara ba, amma su waɗannan sun yi barambaran da addini ne, ba sa cikin lissafin addini, hasali ma wasansu ma zagon ƙasa suke mushi, suna nuna addinin musulunci wani ƙauyenci ne, wani takura ne da sauransu. Saboda galibi malamansu ko littafan da suka karanta na mulhidai ne, na ɓatattu ne. Ɓatattun nan tun daga zamanin su Aristo da su Socrates da su abin nan Plato, waɗannan ɓatattun girka waɗanda su ba su ma yadda akwai Allah ba galibinsu. To littafansu ne suke karantawa. Kuma ƙa'idar ɗabi'a ɗan adam, duk abin da ka karanta irin wannan karatun ka shige shi sai ya maka tasiri. Shine maganar da muka karanta a baya game da Al-Ghazali, cewa yayi kokari ne wai shi ya tata falsafa. Daliban shi suke ba da labari, suka ce da ya shanye ta sai kasa amanta, sai ta riga ta bi jikin shi kawai shikenan. Sai waye gari ya rude shi, bai wai ya shige ta ne da nufin zai gyara, da nufin bari ya tace abubuwan da ba masu kyau ba. To da ya sha sai ta mishi tasiri. Don haka mutane suke kalla da kyau ka gani, duk abin da mutum ya karanta sai ka ga mai tasiri a tare da shi. Ma'ana lauya ne shi, likita ne, injiniya ne, masanin lissafi ne, wannan abin da ke cikin wannan ilimin sai ka ga yana manifesting a cikin rayuwar shi practically, sai ka ga tasirin wannan abin a rayuwarsa. Ba zai yi ka ce lauya kuma ka ga baya magana akan doka, ka ga yana abubuwan shi bai damu da doka ba, ko ka ji a ce wannan malami ne, mahaddaci ne, masanin Alkur'ani, kuma in yana karatu baya abin nan ba ruwan shi da nunin sakina da ishmami, zai yi dole wannan tasirin sai ka gan shi tare da shi. To haka idan mutum ya je karanta wannan ilimomi na barna sai ka ga sun mai tasiri. Tasiri na farko shine zai fara rena gaskiya wadda take cikin addinin Allah, saboda a ciki ana koyar da wannan rena gaskiya din. Kalla ka ga duk wanda ya je Ingila ya je karatun da ya shafi addini sai ka gan shi da wannan shakiyancin. Akwai jami'a a Ingila da ita ake zuwa ana karatun Arabiya, Islamic Studies, Islamic History, kai har da ma abin nan local languages, in kana so karanta Hausa ko Yoruba ko Swahili, duka can ake zuwa abin nan School of African and Oriental Studies, University of London. Mu muna da malamanmu da dama can suka yi karatu. In suna magana, in kana jin warin zindikanci sai dai ka toshe kunne kawai. Ga sanan cike da jami'o'in Nigeria. Saboda a can ake zuwa mutum ya je PhD a Islamic History, PhD a Islamic Law, PhD a Shari'a, PhD a Hausa. To kafin a bashi wannan PhD din, za a gama rikita gaba ɗaya tunanin shi. Zaka ga da al'adun mutanensu, da addinin al'umma shi duk yayi baran-baran da su. Koda yana ci gaba da amsa sunan musulmi, yana yin sallah. To amma dai zaka ga ra'ayin shi da kishin shi da addini, da fahimtar shi da addini ba irin ta musulmi bace. Duk abin da kuke gani mai muhimmanci shi gaba wani abu bane. Saboda an riga an sa mishi wannan fikiran. Kuma malamai ne masana a can, wasunsu da Larabci ma suke magana, ba ma da Turanci ba suke koyarwa ma. In kana takama Larabci ne, wasunsu sun hada Alkur'ani, wasunsu sun rubuta tafsirai, suna da rubutu akan tarihin musulunci. Duk abin da kake tunanin ana faɗa din na ce Zahabi, Ibn Kathir, duk sun san waɗannan abubuwa. Amma za su musu muguwar fasara, za su canza ma'anarsu, za su kawo ɓarna da sharri su zuba a ciki. To kuma sai su ɗabi 'ya'yan musulmai sai su koya musu. Sai su kuma ya musulman su dawo ƙarshen su ci gaba da faɗa da asalin musulunci. To irin wannan kaga ba za a ce su ne wakilan musulmai ko masana addini ba. To haka waɗannan suke su masu Farabi. Farabi sunan shi Abu Nasrin Muhammad ibn Muhammad al-Farabi, mutumin Kazakistan ne, domin fara abin nan ɗin sunan garin Faraba gari ne yanzu a ƙasar Kazakistan. Ya rasu shekara ta 339 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Shi ma abin nan ya kasance zahidi ne, baya son duniya, kamar yadda abin nan Ibn Kathir ke ba da labari, yace wa kana zahidan mutaqashshian lam yatazawwaj wa lam yaqtani malan, bai taba yin aure ba kuma bai taba aje dukiya ba, kuma gashi yana rayuwa a lokacin da inda ya so ya arziki da ya arziki, domin yana zama ne a fadar sarki Saifuddaula Alhamdani, mai gidan mutanabbi, wanda sarki ne attajiri kuma mai hannun kyauta, kuma yana girmama malamai. Su mutanabbi a hannun shi suka samu arziki, su mutanabbi su Ibn Khalawai da mawaƙa da yawa. To shi wannan yana zaune a cikinsu, yakan yanka musu albashi ne, amma shi sai ce dirhami hudu kawai yake bukata a kullum, wanda ya ishi shi cin abinci safara na dare baya buƙatar komai da aka yi mai da kanshi kamar wani almajiri gashi babban masani wanda ake ji da shi to ta nan ya samu credit na ɗan zuhudu ya samu wannan credit din amma dai a wajen addini shi ma zero to wannan Farabi ce kana imaman fi sina'ati taswid wa musiqiya wa musiqiyan wa musiqawiyan azima Farabi din nan ya kasance masani ne na yanda ake bada sauti wato nagma ta abin nan ta amun waka sannan kuma masanin ilimi ne na music professor ne na music gashi a kasa ma da yake cewa kana al-Farabi min azamil musiqina fi asri ya daga cikin manyan masana music zamanin sa Zakar ibn Khalli kana fi tarjamatihi fi wafayat al-ayani ibn Khalli kan a cikin wafayat al-ayani mujalladin hudu ya bada labari a tarjama sa yake cewa annahu kana fi majlis sayf ad-dawlah ibn Hamdan yana zauna a majalisin Saifu Daula fa qala fa hal tasma'u sai Saifu Daula yace kuna jin kida kuwa fa qala na'am yace eh ina jiran kai dai fa amara Saifu Daula bi darul qiyan sai sa aka kawo goge masu gogen suka shigo fa hadara kullu mahirin fi hadhihi as-sina'ati bi anwa'il malahi band gaba daya complete band suka shigo da kayan kidan su fa lam yuharrik ahadun minhum alatahu illa wa'abahu Abu Nasr al-Farabi kowa yazo ya kada wannan mai gogi wannan mai moro wannan mai kwairama mai kuntiki kowa yazo ya kada nashi Farabi ya tsaki yace wannan ma bai iya ba sannan ai mashirmaci ne sai suna ta mamaki su kuma sun dauko kwararrun masanan su ne na fada wanda suka iya can sai sarkin yace mishi faqala lahu akhta'ata faqala Usayf ad-Dawla wa hal tuhsinu fi hadhihi as-sina'a shay'an yace ko kai ma ka iya ne faqala na'am yace kwarai kuwa summa akhraja min wasatihi kharitatan fafataha to yana da aljihu a tsakiyar riga shi haka sai ya zaro wani dan karamin akwati haka dan akwaku sai ya bude shi da ya bude shi sai ga wasu yan kirara haka a ciki da yan karafunan shi fafataha wa akhraja fiha idanan wa rakkabaha sai fito da wasu yan tsinka haka sai ya jona kamar da kasan dai abubuwa wadanda ake dismantling a hada su a sasu cikin dan karamin akwati to kuma ya fito da su kamar irin sanda ta yan gayu din nan a jona sai ta fitar da abu mai tsawo haka ko kuma goge ko wani abu makamanci haka shine yace thumma la'iba biha sannan sai fara kada musu wannan molo fa bahika kullu minha kullu man kana fil majlis da ya kada sai da kowa ya dariya thumma fakkaha sannan ya tsinkata warakkabaha tarkiban akhara ya canza mu abin shin thumma daraba biha ya sake bugawa fa baka kullu man kana fil majlis ya sa su kuka kuma thumma fakkaha wa ghayyara tarkibaha wa darba biha darban akhara sannan sai ya sake kuma cirewa ya canza sai mishi wani joni daban ya sake bugawa fanama kullu man kana fil majlis hatta al bawwab har masu gadi irin ADC kowa sai da bacci fatarakahum niyaman wa kharaja kawai kwashe kayan shi fute musu wayuka anna al alata al musamma bil qanun min wadi akwai wani abin kida da ake ce mishi al-qanun ana cewa shi ya fara yin shi huwa awwalu man rakabaha hadha tarkib shi ya fara yin wannan abu wa zakara az-zarqli fi tarjamati al-farabi fil a'lam min kutubihi al-makhtuta khairuddin az-zarqli ya ambata daga cikin littafan farabi a tarjamar sa a cikin al-a'lam yace akwai al-madkhal ila sina'ati al-musiqa akwai kuma wa qattu bi al-farabi kitabun dakhmun wa huwa kitab al-musiqa al-kabir an buga wannan littafi nashi haqaqahu Khattas Abdul Malik Khashba wa raja'ahu Dr. Muhammad Ahmad Al-Hanafi fi silsilati turathina akwai wata silsila ta littafai da aka fitar da yawa daga kasashen Sham wani majma'ul Arabi na kasar Sham sun fitar da littafai da yawa a karkashin silsila ta turathina to su suka yi taqiqi littafin a Darul Kitab Al-Arabi litiba'ati wan nashr Al-Qahira biduni tarih basu ambaci tarihin buga littafin ba to kaji wannan shine Farabi din jama'a shi ma ya kasance masanin music ne fa hadha kulluhu yuhaqqiqu qawla Shafi'i radiyallahu anhu kaga duk wannan yana tabbatar da maganar Shafi'i kaji dai mutanen banza ne masana abin su suke magana akai ba mutanen kirki ba wa nahnu natakallamu 'alal mutaqaddimina insha Allah bi kalamin yunasibu ma katabtuhu huna yace mu muna yin magana akan wanda suka gabata da irin zance kwatankwacin wanda na ambata anan wato na ambaci a wani wuri na altafina na ambaci irin tafarkin magabata ya suke zama a majalisan su da irin kwatankwacin wannan cewa zaman su zaman sauraron alqur'ani ne zaman fiqhu ne zaman tafsiri ne zama ne na alheri ba zaman banza ba kuma koda daga cikin su an samu wanda suke irin wannan karkacewa to su ba su ce addini bane kamar yadda muka ji misalin su tun farko wa amma ihtijajuhu bi anna an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama sami'a ma unshida bayna yadayhi min al-ash'ari wa lam yunkiru mun tana shi as-sulami shi kushairi ya kafa hujja da cewa ai an saura manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya saurari waka an rera waka a gaban shi ya saurara kuma bai yi inkari ba wa annahu qala ma yushbihu ash-shi'r kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi wata magana ma da take kama da waka wanda yake a wajen Ahzab kenan fa yuqalu bal ash-shi'ru a'zamu mimma wasaftahu ai waka ta ma wuce abin da kake fada a wajen mallam a wajen sunna din faqad sabata fi sahihi anna nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu qala ai ya tabbata manzon Allah ya ce a cikin sahih muslim da ma sahih al-bukhari duka yazo hadisin daga abin nan wato ubay dan ka'ab da ibnu abbas da wasu sahabbai duka sarwaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yana cewa inna min al-kalami inna min ash-shi'ri hikma a wata riwayan hukma ko kaga wannan yazo da hikma inna min ash-shi'ri hikma tun eh akwai kuma la hikma ko sannan kuma akwai wanda yazo da inna min ash-shi'ri la hukman ko la hikman duka dai fassara daya ce lalle a cikin waka akwai hikima malamai suka ce ma'anan hikima ai kalaman nafi'an akwai zance mai amfani a cikin waka ko kuma qaulan sadiqan ana iya samun zance na gaskiya a waka ko kuma mawa'iz ana iya samun wa'azi a cikin waka kamar inda ka dauki waka Aliyu na Mangi zaka ji akwai wa'azi sai dinga tana maka lahira ka ci kasha kai teba ka mace kabari ya karba ka mace tsutsa ta sharba dole wannan tana maka lahira dole jikin ka zai sanyi idan ka ji to irin wannan wa'azi akwai shi a waka ko kuma zance wanda yake gaskiya ne abinda mawakin ya faɗa haka ya faru gaskiya ne to wannan shine hikimar da ke ciki doma dama suka ce asalin ma'anan al-hikma al-kalamun nafi' zance mai amfani kamar wani karin magana ko azanci ko wani magana ta masu hikima kamar yadda ake cewa da zarar yanzu an ce masu hikima sun ce sai ga kowa ya saurara ya ji saboda an san zance ne mai amfani zai taimaka maka wajen fahimtar rayuwa korwar wata matsala ko daukan wani mataki da zai amfane ka to shine abinda malamai suka faɗa in aka ce kuma aka fasara da inna min ash-shi'ri la hukman to shi ma anan hukman din ma'anar shi da hikimar kamar da Allah yake cewa wa atainahu al-hukma sabiyya ai wa atainahu al-hikmata ne kamar da malaman tafsiri suka ce haka an ka dauka kuma inna min ash-shi'ri la hikaman to wannan kuma jami'i ne hikmatun hikam duka dai ma'anar su daya wannan hadisi ne tabbatacce kamar yadda muka ce tun farko Bukhari ya fitar da shi haka al-Imam Tirmidhi da sauransu da su Muslim wa qala kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace jahidul mushrikina bi aidikum wa alsinatikum wa amwalikum ku yi gwagwarmaya da kafirai ku yi kokarin cin nasara akan kafirai bi aidikum da hannayenku idan an je jihadi kenan wa alsinatikum da kuma amfani da harshenku malamai suka ce kamar yadda al-Imam al-Mundhir yace bil wa'zi aw bid da'awa wa bil hija'i fi ash-shi'r shine ma'anar lisan ai musu wa'azi a kira su idan kuma ta kama ai musu zambo a waka shi kuma al-Imam as-Sanani mai subul salam yake cewa bi iqamati al-hujja wa bil aswati inda al-liqa ma'anan bi alsinatikum inji as-Sanani kamar yake cikin subul salam yace yana nufin a tsayen musu da hujja a gaya musu karatu a gaya musu alqur'ani da sunna a tsayen musu da hujja wa bil aswati inda al-liqa da kuma idan an zo yaki jihadi da kafirai to amfani da sautin murya ta yin kabbara da kirari wanda kuma aikata sahabbai suna yin wannan haka shi kuma Ibn Battal yake cewa wannan yana nuni zuwa ga kafirai ba su da alfarma idan ana yaki da su ba za a ka wato ba za a daga wa mutuncin su kafa ba za a aibata su za kuma mai musu da martani akan maganganun da suke faɗa akan musulmai haka Ibn Battalin ya faɗa a cikin sharhin shi na Bukhari wa amwalikum kuma afili yake ma'ana amfani da dukiya wajen jihadi. Wannan hadisi ne sahihi, al-Imamu Abu Dawuda ya fitar da shi, haka Nasa'i, haka Ibn Hibbana, haka Baghawi, Sheikhul Albani a cikin sahihu sunane Abi Dawuda lamba ta 2262 yayi takhrijin sa. Haka Imam al-Bukhari duk da bai fitar da hadisin ba, amma yayi ishara da wani babi a cikin Kitabul Adab da yake cewa babu hija'il mushrikina, babun da ke bayani akan yiwa mushrikai hija'i. Sai kawo wancan hadisin na Hassan dan Sabit da yake mai musu da martani, kuma malaman sharhi suka ce hadda ishara zuwa ga wannan hadisin wanda bai cika sharadin shi bane, wallahu ta'ala a'lam. Ibn Taymiyyah na ƙara bayani ne akan cewa waɗannan ma duka maganganu ne akan ƙara tagomashi ga waka, amma waka wannan da ake magana anan kamar da zamu zo mu ji daban da wancan kada kade da ake magana. Wa kana yansabbu li Hassan minbaran li yunshir ash-shair, manzala sallallahu alaihi wasallam yana sa ana kafa wa Hassan dan Sabit al-Ansari minbari dan ya zauna a kai yayi waka, alladhi yahju fihi al-mushrikina, yana zambatan mushrikan Makka. Wa qala, yake cewa inji annabi kenan sallallahu alaihi wasallama, Allahumma ayyidhu bi ruhil qudus, ya Allah ka taimake shi da mala'ika Jibrilu ya kare shi. Wannan kissa ce sananniya cewa kamar yadda Bukhari ya ruwaito daga sahabi Abu Huraira da shi kan shasan dan Sabit din, Allah ya kara musu yadda, haka Muslim shi ma ya ruwaito cewa wata rana Umar dan Khattab ne ya wuce yana halifa, sai ya ji Hassan yana rera waka a cikin masallaci, sai ya harare shi, sai ya ce na kasance ina yin wannan abun, alhalin wanda ya fi ka daraja yana duniya bai taba hararata ba. To shine har Sayyidina Umar ya tambaye wasu sahabbai kamar su Abu Huraira din, suka ce mishi eh sun shaida a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Hassan yana yin wannan abun, ko manzo Allah yana gani. Dan haka babu laifi, kamar yadda malamai suka faɗa cewa babu laifi sauraron waka wacce take da amfani koda a cikin masallaci. Abinda dai ake nufi kar ya zama ta shagaltar da kai daga asalinka, daga sallah da zikiri da karatun alqur'ani da sauran abubuwan da suke na wajibi, kai da mata shagaltar da kai, amma dan saurare wanda ya kama na dole, ko kuma wanda za a yi hujja da ita, ko akwai wani abu na wani ilimi a cikinta, ko koyon wani darasi, to wannan babu laifi. Wa qala, ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, wa qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama, manzon Allah kuma ya ce, inna ruhal qudusi ma'aka ma dumta tunafihu annabiyhi, lalle ruhul qudusi wato wannan ruhi mai tsarki mala'ika Jibril alaihi salam yana tare da kai, zai dinga kare ka matukar zaka dinga kariya ga annabin Allah. Domin a yadda abin ya faru kamar yadda kissa take nunawa, da mutanen Makka suka tsananta wajen yin zambo ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sahabbai a waka, sai sahabbai suka ga to ai su ma fa wakan nan ba an fi su iyawa bane, suka tar neman manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba su dama, su Hassan, su Abdullahi ibn Rawaha, da su Abu dan Malik radiyallahu anhum ajma'in, suka dinga roƙon manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba su dama su ma su maiwa da kafirai martani da waka, su warware shibohin su. To wata rana sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa Hassan, ya zaka yi ka zage su a waka bayan ni ɗaya daga cikin su ne, domin sun saba al'adar waka shine in za a aibata mutun za a hada da kabilar su gaba daya. To manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba Quraishi ne, idan ka aibata Quraishawa gaba daya aibin na iya shafar sa, domin shi ɗaya daga cikin su ne. Sai Hassan yake ce mishi, zan tsame ka daga cikin su kamar da ake tsame silin gashi daga cikin kwababban kullu. Sai ce to shikenan, ka je ka kai musu duk abin da ya kamata, mala'ika Jibril shine bodyguard ɗinka, dan ka su zo kuma daga baya su ji zafi su rasa kashe ka, ba za su iya maka komai ba. Sannan kuma yace ka je gun Abu Bakr radiyallahu anhu ya faɗa maka tarihin kowa a cikin su, kar kai waka irin tasu ta ƙarya kai sharri, a kowa a faɗa maka abinda baban shi ya taba yi, ya taba yin kwarto a waje kaza, ya taba satan kudin wani lokaci kaza, ma ya gudu ya bar gari saboda bashi, duk a ga maka wannan tarihin, sai ka dinga faɗa a waka. To kuma ya musu waka wanda har sai da aka je Makka isu isu su dinga zole junan suna cewa kai da wani ma yace kaza a kanka, duk sai ai dariya. Kuma sa Abu Sufyan a kusan da yayi kwanaki baya fitowa, saboda da ya fito kawai ran su dinga bin shi suna maimaita mishi wakar da Hassan ya mishi. To shi sa sai wannan duka yana cikin Sahih Muslim, wannan tafsila din da littafin Sunan Abi Dawuda, wallahu ta'ala alam. Malam ya ci gaba da cewa, wani Abdullahi ibn Rawaha, daga Abdullahi dan Rawaha Allah ya kara masa yadda, inna akhan lakum la yaqulu rafas, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi kamar yadda Abu Huraira ya rawaito a cikin Bukhari da ainihin wato Musnad da Imam Ahmad cewa manzo Allah ya ce wa Abu Abdullahi dan Rawaha wannan dan uwana ku baya fadan maganar banza baya yin kwarkwasa a waƙarsa Abdullahi dan Rawaha shi waƙar da yake kamar yadda aka bada labari yana aibata su da kafirci shi kuma Hassanu yana aibata su da halayen su da dabi'un su wani marowaci ne wani ai dangin shi ba sa san shi kaza kaza to san da suke jahiliya sun fi jin takaicin waƙan Hassan amma da bayan sun musulunta su Abu Sufyan da sauran su wanda suka musulunta nan sai suka gane ashe Abdullahi dan Rawaha yafi musu zambo fiye da wancan dan haka har roƙo mutane suke don Allah a daina maimaita waƙa Abdullahi dan Rawaha ba sa san jinta domin yana tana musu matsayin su da na kafirai yana aibata su da shirka da maguzanci to shine manzo Allah yake cewa baya fadan shi baya fadan magana ta kwarkwasa shi kamar da Qur'ani yake ce musu kafirai shi ma kafirai yake aibata su da shi wa qad istanshada ash-sharid ibn suwayd al-thaqafi mi'ata qafiyatan min shi'r umayyah ibn abi salt haka nan kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya taba neman wani sahabi mai suna ash-sharid ibn suwayd wanda sahabi ne daga cikin mutanen da'ifa kabilar banu saqif kabilar su hajjaju ya je abin nan hudaybiya kuma an ce asalin sunan shi malik ibn suwayd amma ana ce mishi ash-sharid wato sharid wanda ya bata lost saboda akwai wani abu da ya faru wata kisa ta faru suna jahiliya da mugeta dan shu'ba kamar yadda ibnu hazar ya bada labari a cikin isaba wa min qablihi ibnu sa'din a cikin tabaqat cewa sun tafi gun najashi da yawa suka je kungiya guda najashi ya musu kyaututtuka sai mugeta dan shu'ba sai bai samu ba to kasan mugeta dan shu'ba a jahiliya wani dan tauri ne mara mutunci kisa bata mishi wahala har aka shigo musulunci ana bin shi bashin jini na mutane shi yasa da yazo a Hudaybiya yana abin nan yana kare manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine wannan kafiri yake ce mishi kai kuma da jinin ma mutane bai bushe ba a takobinka kai ne kuma yanzu ka zama dan gaban goshin wannan addini to mugita dan shi'uba da aka taho sai yana jin haushin su sai suka kawo yana tona kaburbura ya tona kabari sai suka ce mishi me zaka yace kabarin ku ne nake tunawa sun dauka wasa yake ai ko yana gama tona kabarin nan ya bi su kawai dinga sassare su wannan shi kadai ya tsira shi yake sa yake ce mishi ash-sharid wato wanda ya bace mamugirta dan shuba bai ganshi ba shi kadai su duka ya kashe su ya zuba su a wannan kaburburan ya kwashi dukiyar su ya tafi mugu ne a lokacin ba dan gangari ba radiyallahu anhu to shine sai ake ce mishi ash-sharid ibnu suwayd wannan mutumin yace muna tafiya tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai manzo Allah ya ce mini ka karanta mini waƙar Umayya ibn Abi Salt akwai wannan mawaki mai suna Umayya ibn Abi Salt wanda shi kuma mawaki ne daga cikin waɗanda a jahiliya baya botan gunki baya shan giya baya yin abubuwa da dama na barna baya yi shi ma dan kabilar Banu Saqif ya dade a duniya ya rayu kusan shekara 100 da wani abu ya riski musulunci amma a kafiri ya mutu yana ce musu yana ba su labari yana cewa za a yi wani annabi a cikin Qurayshawa lokacin shi yayi to sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya bayyana to shine sai su kafiran nan su Utba domin cousins din sa ne shi uwarsa sunanta Ruqayya bintu Abd Shams ibnu Abd Manaf daga cikin Makka aka aure ta sai ta haife shi a can su kuma ƴaƴan yayyin wannan matan ne to sai suke tambaye shi cewa kai ba ka ce za a yi annabi kwanan nan a cikin Qurayshawa ba kuma gashi Muhammad ya bayyana sai suka sai ce musu Muhammad annabi ne ku je ku bi shi kai me yasa ba za ka bi shi ba sai ce a ni bayan din na gama yadawa cewa ni ne nake sa ran zama wannan adam na bi shi kuma yanzu ai yara su dinga min dariya haka kisa ta zo a cikin tabaqat ta Ibn Sa'id to abin da ya hana shi musulunta kenan shi yana ganin shine aula da ya zama annabi shine yake cewa laula unzila hadha alqur'anu ala rajulin min alqaryatayn azim alqarya daya makka daya alqarya ita ce binnan ba'if me yasa ba aiko da qur'anin nan akan daya daga cikin wani mutum daga cikin manya a wannan alqaryun ba sai maraya yace ya za yin jin bi wani dan yaro gulamu bane abdul manaf zan je in bi shi gulamu bane hashim in je ina bin shi kawai wani dan yaro ina dattijo da ni sai ya ki musulunta amma ya kasance baya shan giya baya zuwa gungunki, baya komai. Ibn al-Arabi a cikin littafin An-Nawadir ya bada labarin cewa wannan mutum yana da wani shedani a kansa wanda ake ce mishi Hakimul Jinni. Wannan shedanin ko kuma Khatibul Jinni shike kawo mishi waka, dan haka waka shi tana da bambanci da waka da aka sani a jahiliya. Shi sa da aka anta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, sai manzo Allah yake cewa in kada la yuslima, ya kusa ya musulunta, ko kuma yace aslama shi'ruhu wa lam tuslim nafsu, waka shi ta musulunta amma shi bai musulunta ba. Kamar yadda yanzu ake cewa kaza an ce arna da gaskiya ba sallah, to irin wannan ne shi ma exactly arne ne da gaskiya amma ya kiyin sallah. Haka ya mutu a jahiliya bai musulunta ba. Ya taho lokacin da aka yakin Badar, zashi Madina ya musulunta, yana zuwa sai tara an gama yakin Badar, sai aka ce mishi ka san suwaye a cikin wannan fi hadal qalib, suwaye a cikin wannan tsohuwar rijiya ta Badar, cito akwai ƴan uwanka su Utba da Shaiba, duk Annabi Muhammad ya kashe su suna cikin nan. To shine sai yayya ga kayan shi ya shiga Takaba kenan, ya fara kuka, daga nan yana wayyo wayyo ya je Makka. Mako guda yayi yana yin waƙoƙi kawai na ta'aziyya, rafa'u ga waɗannan dangi nashi da sauran waɗanda aka kashe a yakin Badar daga cikin kafirai. Ya fasa musulunta, Allah bai mishi fatahi akan musulunci ba. Ibnu Hajar yake cewa ijma'in malaman tarihi ne akan cewa bai musulunta ba, babu sabani. Akwai wanda yake da sabani akan ko sun musulunta, kamar Aksam Ibnu Saifi, shi ma wani babban mawaki ne, shi wasu suna ganin ya musulunta. Akwai dai maganganu kala daban-daban, kuma duk abu ne tabbatacce a cikin tarihi. In ka koma littafin Tabaqat Ibn Sa'd musamman zaka ga duk waɗannan bayanai. Allah shi kyauta, Allah ka sa mu dace. To shi yasa kamar yadda wani sahabi ke gaya ma wani ɗan zafin kai da yake cewa suka gaisa, yace yanzu wannan hannun naka ya gaisa da manzo Allah, yace kware ku, yace mu da mu muka riski manzo Allah, da kun ga yadda za mu mushi, ba za mu taɓa bari kafirai su mai abin da suka mai a Uhud ba. Yace kai dai ka dai ba a hankali, kaka cika baki. Yace mu inda kake gani ba ragage bane, kuma kai baka sani ba, da ka riski Annabin wataƙila ba za ka zama cikin sahabbai ba, sai ka zama cikin kafirai. Ba wai riskin zamanin Annabi ne kadai ba, kai Allah ya baka dacewa ka zama musulmi shine ko, sai ka zo a cikin su Abu Lahabi. Ba gara ka zo a wannan zamanin ƙarshen duniya ka zama musulmi ba, da a ce kai zamanin da manzo Allah kuma kai ne Abu Lahabi, ai gara ka dawo kana yanzu kai musulmi ne. Ina fata mun gane wannan. Allah shi kyauta. Ya ci gaba da cewa to sai aka karanta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama waqan Umayyatu ibn Abi Salti wa huwa yaqulu, duk ana karantawa yana cewa hi hi, ma'anan hihi, kamar yadda malaman lugha suka fassara cewa hamza ta farko mubaddala ce min al ha'un, na farko mubaddala ce min al hamza, asalin shi ihi ne, ihi. To sai nauyi a baka, sai ake cewa hihi hihi, kamar yadda yaro da alhamza za ta mishi nauyi a baka sai ya maida ta hamza, saboda tafi sauki. Alhamza ta mishi nauyi a baka sai ya maida ta ha'un, ko wanda misali Hausar shi bata nuna ba, wataƙila wani bagwari ne, idan alhamza ta mishi wahala sai ya sa ta ha'un, ko in ha'un ta mishi wahala sai ya sa ta alhamza, duk ana yin wannan saboda mafitar su tayi daya. To sai Annabi ya ce hihi hihi, ma'anar shi istazidna istazidna, ƙara mana ƙara mana. Akai ta karanta wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan waka, sai da aka karanta wajen baiti 100 yana saurare. In ya karanta sai ce ƙara karantawa, saboda dadin wakar. Shine malam Ibn Battalin yake cewa wannan na nuni zuwa ga halascin saurare da karanta waka ko ta kafirci, inda akwai hikima a cikin ta. Kaga wannan mutumin kafiri ne, amma manzo Allah ya sa aka karanta wakar kuma ya saurara. To duk waɗannan kuma babu kida a ciki, da haka Bahaushe na da wata hikima da yake bambancewa, ya ce waka da kuma waƙe. Haka ce waƙe, to su ne irin su infiraji, irin su Baba Mai Gyaɗa, irin su Mudi Speaking, irin su Aliyu na Mangi, Allah gafarta musu, duka waɗannan mutanen kirki ne, sun ƙaura sun wuce, suna yin waƙoƙinsu waɗanda za ka ji yabon manzon Allah ne, labarin lahira, sira ce ta Annabi sallallahu alaihi wasallama, magana akan riƙo da amana, alamun tashin alkiyama, kwanciyar kabari, duk wa'azi ne. Zaka ji in kana saurare sai ka ji hankalinka ya natsu, ko kuma ka tuna lahira, har kai kuka gurgurdan imaninka ko. To waɗannan su ne waƙe, ire-irensu ne wanda suka halasta. Kamar yadda Aisha take cewa waƙa kalamun ashiru kalamun fahasanuhu hasanun wa qabihuhu qabihun waka kamar kowanne zance ne me ken shi me kyau ne maras ken shi mara kyau ne kamar da a ga magarin zance in ka fada me kyau me kyau ne in ka fada mummuna mummuna ne to haka a cikin waka ma da kai Hausawa suke bambanta su ce akwai waƙe idan kuma suka ce waka to su shata kenan su dan anace su dan kwairo su wane ne ga sunan waɗanda su kuma irin waɗannan abin nan ne wato su masu molo ne da kalangu da kwairama da makamantansu waɗanda shagalin su kawai suke su kuma zaka ji su ambaci giya su ambaci mata su yi zambo su cika baki su yi alfahari su ce su suka fi kowa iyawa wanda duk wannan koda a ga magarin zance ne kaga barna ce yayi ko a ga magarin zance idan ka ambaci alfasha ta zina ko shan giya ka ambaci alfasha ta aibata wani ko zambo gare shi ko kuma kai cika baki kai kuri a ga magarin zance wannan barna ce to haka ma a cikin waka sannan kuma sai aka ƙara da kiɗa wanda shi kuma muryar shaitan ne su kuma waɗancan kaga ko da a ga magarin zance ne labarin lahira sirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama zab kwanciyar kabari alamomin tashin alkiyama wannan zance ne mai kyau da haka ake bambance su me mutum ya fada a ciki shine zai zama abin da zai bada hukunci sannan kuma kar ya zama ya shagaltar da mutum musulmi daga asalin abin da shine yake da amfani a rayuwarsa da makomarsa za mu saurara anan sai Allah ya kai mu darasi na gaba subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.